musayar ya huda ta da jijiyar wuya a lokacin da shugaban kwamiti da ke sa ido akan sha'anin yarjejeniya da kuma basussuka na majalisar wakilai Osai Nicholas Osai yake yi wa ministan sufuri Rotimi Amechi tambayoyi akan yadda ake karban basussuka da kuma yadda za a biya.
So what does he want? Is the man a director of legal?
She is a director of legal.
She's a director of legal. She didn't sign it as a director of legal.
If she signs as a civil servant, has she contravened the law, sir?
Any other person can sign as a civil servant.
Did they tell
did they tell you
the class of person that will sign? They didn't.
Yadda muhawarar tasu ta kasance kenan. Bayanan da ministan sufuri ya bayar bai gamsar da kwamitin ba, domin sun ce sun gano cewa ma'aikatar sufurin ta sanya hannu kan kwangilar kasuwanci wacce darajarsa ta kai dala biliyan 33 ba tare da wani ingantaccen tsarin hanyoyin biyan basussukan ba. Amma ministan sufuri Rotimi Amechi ya ce kwangilar da gwamnatin Buhari ta riga ta sa hannu ita ce ta dala biliyan 1.6, kuma an yi amfani da kuɗin a aikin layin dogo daga Lagos zuwa Ibadan. Sannan akwai ta dalar Amurka miliyan 800 da gwamnatin Goodluck ta sa hannu kafin ta sauka. Wani abu da ya kunno kai shine tunanin mika wuyan yancin Najeriya da wannan al'amari yake nema ya kawo. Amma kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa da shari'a, barista mai nasara Ibrahim Umar ya ce tun 1812 ne aka fara irin wannan yarjejeniyar daga kasar Amurka, kuma duk kasar da ta bada bashi sai ta nemi wani abu da zai zama mata lamuni.
Tsari ne a dokokin kasashen duniya wanda yake kowace kasa tana da yanci a matsayin cikakkiyar kasa, kasa mai yanci wadda take kuma wasu abubuwa na kasa ba za a taba su ba komin abin da ya faru, domin su ne alamun yancin wannan kasa din. Kamar misali, ba za a taba sunan kasa ba da tambarin kasa da shugaban kasa da ofishin jakadancin kasa da kudin kasa da duk wasu abubuwa masu muhimmanci na kasa. To saboda haka doka ce wadda take ta kasashen duniya. Wannan abu da ya tazo ba wani abu bane ba sabo. A 1812 aka fara samun wannan abun a kasar Amerika. Ta ba da wani hukunci a tsakanin wani kamfani da ake kira Exchange da Fadison da gwamnatin Amerika. Wannan yanci da kuke da shi na kasa na cewa ba za a iya taba kaza da kaza na ku ba, in za mu ba ku bashi sharadi ne sai an jinkita da shi gefe guda.
To sai dai kwararre a harkan tattalin arzikin kasa da kasa Shu'aibu Idris Miƙati ya ce cin bashi ga kasa mai tasowa irin Najeriya ba laifi bane idan an yi la'akari da yadda cutar coronavirus ta kace-kace da tattalin arzikin kasashen duniya.
Kamfanoni da yawa da suka ci bashi idan aka matsa masa aka ce sai sun biya basussukan nan a bisa kan ka'idan da aka sa musu, yana iya jawo kamfanoni da yawa su rufe. Idan kamfanoni suka rufe, wato suka tashi aiki, wani bala'i ne zai ƙara afka matattalin arzikin Najeriya.
Ko da yake ministan sufuri Rotimi Amechi ya ce babu abin damuwa a yarjejeniya da ke tsakanin Najeriya da kasar China, domin ayyukan da ake yi da kudaden su ne za su zama hanya na biyan basussukan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.